Bango wani mazauni ne kuma tattara na al'ummomi masu matsakaicin karfin arziki daga arewaci da kudancin Ghana da kuma mafi yawanci baki da suka hijira daga kasashen Afirka ta yamma shekaru da dama da suka gabata. Tsohon shugaban kasa John Mahama a wajen taron masu ruwa da tsaki da jam'iyyar NDC Reshen Zango ta shirya domin jin kukan mazauna zangunan Accra don a gara cikin manufofin jam'iyyar kafin zaben 2024. Yace matsalar da 'yan Zango ke fuskanta na bambanci da wariya da ake nuna musu a wajen yin katin zabe da ake gudanarwa yanzu bai dace ba, domin tarihi na nuni da cewa 'yan Zango suna cikin Ghana shekaru da dama kafin Ghana ta samu 'yancin kai. Yayi karin bayani ga muryar Amurka da harshen Hausa a gefen taron.
Wa ka sani lokacin da muke lokacin da ana rubuta sunan saboda elections da ke zuwa, don shi damuwan da mutanen Zango muna samu da butun azani sunan su, saboda ka cira sunan ka an gane kamar kai Fulani ne ko kai Zamrama ne ko kai Bahaushe ne, ta ce kai ba dan Ghana ba. Amma ka duba cikin history mu, kamu a kafa country da ake cira Ghana sai akwai mutanen ga duka kin, akwai Zamrama, akwai Musawa, akwai Hausawa. Kwan kuma ya ce 12 midnight safe mind waɗanda ke cikin Ghana duka su duka Ghanaians ne, don shi kakanninmu 14th century suka zo nan, don shi ba a kara yi wannan discrimination a ce saboda sunan ka ya zama kanga bai kama da ka rubuta sunan ka ba.
Mustapha Abubakar yayi tsokaci kan hakan.
Da cewa kama wani ga don yana da suna cewa kama Ibrahim Fulani ko kuma Bashiru Bahaushe, idan mai shi da ce register kamar da muke samu yanzu, sai ce kaman wanga ba dan Ghana bane. Me yasa idan yazo ta wurin annawan ba tare da yawa kamar da ake yi muna, da mushi ya zo gaba da yano sai ce kaman dai passport ba ce ba dan Ghana bane, sai ce an na yi card kamar da muka samu sakan ga ba dan Ghana bane, sai ce eh voter ID card ba dan Ghana bane. Ina hakuwa da yawa muna so mu fakar da jama'a ko wane ne ka zama ba musulmi ko dango, tafi kace kaman ni dan Ghana ne dan yin register ko wanda zama alien sai ce da yake register.
Wasu masu ruwa da tsaki da suka halarci taron sun bayyana bukatun su da suke da burin a cika musu.
Ba su su ba da ba ya ce ko ya zo e gara duka kuma buba kansala kuna da su da muke ginawa kuna roƙa Allah sai yazo zai continue
jama'a. Ninye na mu ajiya mamarin jakadiyar Hausawa na Greater Accra. Sheta abinda muke so ne ya duba yi da kyau, ya duba yi kuma batun musulmai kun haka muna rasuwa muna wahala sannan mu samu gawa. Sheta ababan nan duka na cikin ababan da ke damu musulmai.
Taron ya samu halartar limamin limamai na Ghana Dr. Usman Nusha Rubutu da limamin Ahlus Sunna wal Jama'a Sheikh Umar Ibrahim da wakilcin majalisar sarakunan Zango da kungiyoyin fararen hula daban-daban na Zango. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.